Yadda aka kusa ba hammata iska kenan a lokacin da manyan ma'aikatan hukumar kula da harkokin Niger Delta suka bayyana gaban haɗaɗɗiyar kwamiti da ke sa ido akan ayyukan hukumar. Kwamitin ya nemi bayanin yadda aka kashe kuɗaɗen kasafin hukumar na shekara 2019 kafin a kai ga amincewa da kasafin wannan shekara na 2020. Honorable Shehu Muhammad Wamban Koko yana cikin ƴaƴan kwamitin, ga bayanin da ya mani.
Hani ya ce wanda shi MD na NDDC ya kasa ya gaya wa kwamitin cewa akwai abin da suka samu wanda ya shigo kusan biliyan 305 ya shigo wurinsu, sun ce kuma sun kashe biliyan 125. Muka tambaye shi nawa ya rage, ya kasa bada bayani. Shi ne kawai ya kawo hayana. Muka ce to in haka ne, in har ba za ka bamu bayanin cewa nawa suka rage account ɗinka ba, akwai abin da muke kira opening balance. Opening balance kuma abin da za a ɗauka carry forward a saka a 2022, to kuma baya da shi, baya da tabbas ko yana da shi. Shi ne muka ce mishi ya je ya binciki ma'aikatansa da account ɗin shi, zo ya ga committee nawa yake da shi a halin yanzu, sannan mu ci gaba da budget na 2022. Kin ji abin da ya kawo hayaniya? Akwai ba wani hayaniya ba ne.
To me yasa naji kuke ce mai sai ya sa hannu a wasu takardu?
Abin da yasa muka ce record the document ana amfani da shi ya zama shaida a ko'ina. Mu committee ne namu da yasa muna wakiltar 'yan Najeriya, shi ne muka tau mu tabbatar lallai abin da ya faɗa kada ya je wani gyara ya dawo. Shi yasa muka ce ya saka hannu, in ya saka hannu wannan abin ya zama tabbas tabbas daga wurin sa ya to.
Tun makon da ya gabata ne kwamitin ke kai komo akan matsalolin hukumar ta Niger Delta da ke ƙarƙashin shugabancin tsohon gwamnan jihar Akwa Ibom Senator Godswill Akpabio, wanda aka yi ta zargin yana yi wa ma'aikatar rukunsa kaina, kamar yadda ya bayyana a wannan lokaci na bitar kasafin kuɗin ma'aikatar. To wai menene mataki na gaba tunda kwamitin bai gamsu da waɗannan bayanai ba? Tambayar kenan da na yi wa Honorable Babangida Ibrahim, mai wakiltar malumfashi da ƙafar ta jihar Katsina a majalisar wakilai, kuma ɗaya cikin ƴaƴan kwamitin.
Kamar da ke sani, shi dai budget process ne, ba kwana ɗaya ake fara shi ba a gama. Kuma duk lokacin da aka yi presentation na budget, za a baka dama kai bayani kuɗin da suka shigo kuma da waɗanda ka kashe. To an zo tambaya ta farko ta harta ta wannan taron, ba kuma shi bai ƙarshen matsalolin su ba. Because an kika duba abin da ya yi presenting, gaba ɗaya bai bi ƙa'idar format na presentation na budget ba. Mun yi ƙoƙari su ƙyale mu ƙara wannan bayani, but amma a ruling an ce zai gyara document ɗin shi ya dawo. Amma ina tabbatar muku cewa ko ya dawo, wannan matsalar ba a gama solving ɗinta ba.
Kwamitin ya ɗaga zaman sauraron bayanan kasafin kuɗin hukumar kula da harkokin Niger Delta sai wani lokaci nan gaba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.